للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إمام سلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya da mu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan rana ta Laraba wanda yau 24 ga watan Ramadan hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda kuma ya dace da 3 ga watan 4 miladiyya 2024 mun soma wannan sura suratul fathi sura ta 48 a bisa jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha mun yi shimfada ziya dangane da abin da ya shafi saukar da wannan sura shekarar da aka saukar da ita da wurin da aka saukar da ita sannan kuma wato da abin da ya shafi wani abu na sulhul hudaybiya bayani a takaice ya gabata dangane da wannan Allah subhanahu wataala yace wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fatahna laka fatha mubina nayi mana bayani cewa malamai sun ambaci ma'anan al-fathu wasu suka ce abinda ake nufi hukunci akan wannan cewa Allah ya riga ya yanke hukunci hukunci mabayyani cewa manzo alaihi salatu wassalam shine mai rinjaye ila nihaya akan magautansa kuma addinin musulunci shine mai rinjaye akan duk wani addinin da ba shi ba kuma daukaka tana wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wanda suka bi shi magana ta biyu kamar yadda muka ambata shine budi da Allah subhanahu wataala yayi na bude wurare kamar Makka irin su Khaybar da makamantan su wannan tun daga lokacin manzo alaihi salam har zuwa lokacin sahabbai da aka bude wa'in su garuruwa da kafirci suka zama na musulunci wannan muka fadi ma'ana ta uku cewa ana nufin hukunci wato ainihin al-ata kyauta da baiwa wanda duk mun yi bayani akan wannan ajiya inda muka tsaya nan da aka ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wasu malamai suka ce wannan lamu ta'lil ne wasu kuma suka ce lamu sayrura na dan yi mana kware-kwaren bayani dangane da wannan lami guda biyu a jiya wasu malamai musamman da Imam Shaqiqi wanda ya tafi akan ra'ayin al-Imam al-Tabari rahmatullahi ta'ala alayhima cewa shi wannan budi da Allah ya manzo sallallahu alaihi wa sallama to sakamakon sa zai sa manzo alaihi salam ya jajirce da ainihin ibadodi da neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala domin gode masa akan wannan ni'ima to wannan kuma shi zai bayu zuwa ga waccan samun katafariyar gafara ta musamman wanda Allah bai yi mu wani dan adam irin wannan ba kamar yadda Ibn Kathir yace babu hadisi da ya inganta da ya nuna falala da baiwa kamar wannan aya na cewa an gafartawa mutum tun daga farkon abin da yayi da ma wanda bai yi ba. Babu wani hadisi wanda ya nuna an yi ma wani wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Al-Imam Shaqiqi yace abinda zai nuni zuwa ga wannan suratul Nasr da Allah yake cewa idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wanda ita wannan sura kai tsaye ana magana akan fathu Makka, Allah yake cewa idan taimakon Allah ya zo kuma aka samu bude Makka ta dawo garin musulunci, kaga mutane suna shigowa addinin musulunci tawaga tawaga, to kai tasbihi game da gode ma Allah subhanahu wataala, kuma ka ci gaba da neman gafararsa saboda shi mai yawan gafara ne. Ma'ana waɗannan ni'imomi da Allah ya jero yawa manzo sallallahu alaihi wa sallama suna lizimta katafariyar godiya ga wannan ni'imomi da Allah ya masa. To wannan godiya kuma godiya ce ta fuskar ibadodi, to wannan shi zai bayu zuwa ga wannan ainihin gafara ta musamman wanda Allah subhanahu wataala ya manzo alaihi salatu wassalam yace. Kuma hadithin na Aisha zai nuni zuwa ga wannan cewa manzo alaihi salam yana yin qiyamul layli har ya zamo kafafuwansa sun kumbura. Ake cewa ya ma'aikin Allah, me yasa zaka tilasta ma kanka irin wannan, gashi an gafarta ma komai, sai ce afala akunu abdan shakura, to kenan kun ba zan zamo bawa mai godiya ba. To waccan ni'imar da Allah ya masa ita take lizimta waɗannan wato ainihin ibadodi. Kuma ƙari akan haka, shi manzo alaihi salam yanzu Allah ya masa wata jarabawa wanda in ba annabi ba babu wanda zai iya cin wannan jarabawa. Kamar yadda muka faɗa, ai doguwar tafiya kai annabin Allah ne, kuma a cikin annabawan kai ne mafi daraja, kuma kai doguwar tafiya kai da sahabbanka, kuma tab da ka shiga Makka, kuma Makkan nan ba kasuwanci zaka je ba, bauta ne ga mahaliccinka wanda shi ya aiko ka kuma a wuri mafi daraja. Amma duk wannan abubuwa da suka haɗu a ce kuma kangararru su ce ba za a shiga ba, kuma har manzo alaihi salam ya yarda da wannan. Wannan in ba annabi ba babu wanda zai iya karɓar wannan. Ai kun ga sayyidina Umar kamar yadda muka faɗa ya samu damuwa har ya waɗannan tambayoyi daga cikin abin da ya ambata. Yace manzon Allah, ba kai ka karanta mana aya ba, Allah yana cewa la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah abinna aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina takhafun. Kai fa karanta mana aya cewa laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq, Allah ya gaskata mafarkin annabinsa mafarki na gaskiya. Wanda mafarki ne la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allah aminin, za ku shiga wannan masallaci mai alfarma, wannan insha Allah ba ma istisna'i bane ba, wannan tabarrukan ne. Dan in ka ce wani ina za ka ce zan tafi waje kaza insha Allah, wannan istisna'i ne, tayu Allah ya kaddara tafiyar tasa ko ya hana tafiyar. To amma shi wannan insha Allah mana bi tahqiq ne, kai da sahabbai za ku shiga masallaci mai alfarma kuna amintattu. Muhalliqina ru'usakum, wasu sun yi ma kansu ƙwaryan molo, wa muqassirin, wasu kuma sun yi saisaye la takafun. Sayyidina Umar yace manzo Allah baka faɗa mana wannan ba, yace tabbas na faɗa maka, amma kuma na ce ma a wannan shekarun abin ce maka wannan shekarun ba, saboda haka ka kwantar da hankalinka za ka shiga za ka yi dawabi za ka yi aski, kuma abin da ya faru kenan. To shahidai wannan abubuwan in ba annabi babu wanda zai tahammulin su, annabi ne kawai zai iya jure wannan kalubalen. Shi yasa dama lokacin da manzo Allah ya hango dandazon su tun ma kafin a zo gun suluhun, tun ma kafin su faɗi ra'ayoyinsu, kun san taguwar manzo alaihi salam a lokacin sai ta durƙushe alƙaswa, sai sahabbai suke cewa khala'atil kaswa tago manzo alaihi salam ta gajiya ta kasa sai yace ma khala'at wa ma dhaka laha bi khuluq yace bata gajiya ba kuma wannan ba ma dabi'at ta bane ba walakin habasaha habisul fil yace wanda ya kange ya tokare wancan giwaye da suka zo ya kar maka to shine ainihin ya dace ta anan sai ce ina rantsuwa da wannan raina yake hannunsa Quraishawa ba za su nemi alfarmata akan wani abun da zai kare alfarmatan Allah ba face sai na ba su haɗin kai akan wannan to kun ga rashin yin yaki a lokacin kare alfarma Ka'aba ne domin idan aka ce za a danna da ƙarfi komai zai iya faruwa a wannan lokaci Ka'abar kanta a iya ainihin ragargaza ta da majajjawa da abin da ya kama da haka to kun ga duka wannan hangen nesa ne na manzo alaihi salam da juriya da Allah ya bashi to kuma duk lokacin da Allah ya jarrabe ka da abin da baka so kai hakuri ka danne zuciyarka to kuma Allah zai ba sakamakon da baka so to kun ga yanzu a wannan shekara ta shida an hana manzo Allah shiga kuma ya hakura to amma shekara biyu kacal aka zo aka bude makka kafin ma bude makkan wannan dan daga kafa da aka yi kafin shekara biyu ta cika ya zama manyan sahabbai wanda da can su suke yakar manzo alaihi salam irin su Amr ibn al-As irin su Khalid ibn Walid da makamantan su duk a wannan tsakanin suka shigo addinin musulunci to kaga gaba aka ci ko baya gaba aka ci da su ne magauta yanzu kuma su ne masoya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shiga makka abin nan ka duba gumaka 360 zagaye da Ka'aba aka zo aka karairaya su aka rushe su duk wani da wanda yake ganin madaukaki ne yanzu shi ma ya bi an ci nasara ko ba a ci nasara ba kaga wannan ba karaman nasara bace ba to saboda haka wannan tukuici ne Allah ya manzo alaihi salam sakamakon ainihin wannan hakuri da yake wasu malamai suka ce wannan lamun din liya gafira domin a nuna an hada masa waɗannan ni'imomi guda hudu da ayoyi suka ambata kun ga aka ce liya gafira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara kaga kenan ghufranud dhunub sannan wa yutimma ni'matahu alayka biyu ويهديك صراط مستقيم اكو sannan karshe wayansuraka Allah nasran aziza to wannan lamin yana nuna cewa manzon Allah an dinkula masa wannan abubuwa an bashi su ainihin a lokaci daya wannan kadan daga cikin maganganun malamai ne ba iyakar su ke nan ba to nan da aka ce li yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika to menene ma taqaddama min dhanbika din menene ya gabata na laifi da manzo alaihi salamu yayi na fada mana a baya ittifaqin malamai duk annabi tun ma kafin ai masa wahayi ba zai yi ma Allah subhanahu wataala shirka ba ba zai duk wani abin da zai bayo zuwa kafirci ba wannan ittifaqin malamai duk wani shirka da al'umma suke yi a jahiliyyar su to annabin da Allah zai tayar duk da za a haife shi a daidai wannan lokaci da ake cin kasuwar wannan mummunan sabo to babu annabi da zai yi wannan ku duba Ibrahim alaihi salam kusan mahaifinsa ma shine wato ainihin mai sai da gumaka masassakin su ko wanda yake sarowa ya sayar amma duk da haka Ibrahim alaihi salam bai taba sha'awar bautar gunke ba kuma bai taba yi ba dan a nuna mai tsarewar Allah a wajen annabawansa to bayan an so mai musu wahayi fa ittifaqin malamai bayan yi ma kowane annabi wahayi ba wanda zai yi kabira min al-kaba'ir a sai babban laifi ne babu annabi da zai wannan al-imam ibn athiyya a cikin tafsirin sa yake cewa duk malamai sun hadu akan cewa bayan an so mai ma annabawa wahayi babu wanda zai yi wani babban sabo kuma babu wanda zai yi karamin sabo mai zubar da mutunci ba annabin da zai yi wannan mahallin sabani shine shin suna yin as-sagair yan kananan laifuka wanda basu taka kara suka kariya ba da kuma tarku aula ko ba sa yi wasu malamai suka ce wannan annabawa suna yi ba dan komai ba dan kanuna cewa Allah shine babbanta da kowa kuma kai in dai bawon Allah ne dole zakai abinda zaka shiga cikin afuwar Allah suna buga misalai da cewa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afallahu anka lima adinta lahu kaga idan aka ce afallahu anka Allah ya yafe maka yayi maka afuwa kenan an samu tarko aula na fada mana tarko aula na sha mai mai ta mana wato akwai abinda kai agunka ba za ka taba lissafa shi a cikin laifi ko ci baya ba shi kuma annabi zai ga wannan abin ci baya ne misali annabi ya alaihi salam kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar akwai lokacin da ya ga shedan tunda shi ya alaihi salam Allah ya ce wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya kuma manzo alaihi salam ya kita duk wani da aka haifa ko dai ya taba saban Allah ko yayin shawaran yayi ko da bai ba amma banda annabi ya haya to sai ki tambaye shedan yanzu kai shedan ka taba cin da sara a waje nan sai ya ce eh amma so daya yace kamar yaya yace akwai ran da aka kawo maka abinci da dare ne ta kawata maka shi ne ta kawata maka ne ta kawata ma ka ci ka goshi ba kai kiyamul layli ba a wannan daren kun cin da sara annabi ya haya yace haka ne yace to daga yau na daina cin wani abinci irin wannan da dare sai ce to ni kuma daga yau na daina yi wa dan adam nasiha to yanzu annabi ya haya dare ɗaya ne bai kiyamul layli ba yana ga ya tanka babban laifi kai ya ake ciki ko mu ya ake ciki ai mu yanzu ba magana kiyamul layli ba sallar farilla ma ta kai labari in muka samu sallar farilla ta kai labari sai jinjina ka gani to yanzu wancan abun kai yanzu inda a ce a cikin watan ramadanan nan ma kawai da ake dan ta karkarewa a ce kai misal din dare daya duk Allah zaka ji kai wani laifi musamman a ce wani dare ya wuce ka ji yar alama alama kuma an tsaya da kai sai ka ce ai duk sauran ma na rakiya ne dan ni kawai na gamsu an dace wani ma daga gaske zai kwanta ya ce wallahi kai ni yau hutawa fa zan yi to shi wannan wani abu ne ya faru kuma hakan ta kasance kuma ya ji ba daɗi kuma ayi alwashi ba zai saki wannan ba to wannan ba shine abubuwan da zaka gani wato ainihin na annabawa al-imam as-sam'ani a cikin tafsirin sa yace wala alla laifukan da manzo alaihi salam yayi ma ta kaddama din sune kamar haka manzo alaihi salam kun sani ita makka ibrahim alaihi salam shi ya gina ka'aba kuma addinin sa ya yadu a makka wannan dan isma'il anan ya rayu to akwai burbushin addinin ibrahim alaihi salam irin abin da ya shafi tsarin auratayya da sakin aure da wasu mu'amaloli to manzo alaihi salam ya auri nana khadija kun ga a lokacin ita ba musulma bace ba musulma bace a lokacin da ya aure ta an gane ai sai bayan zuwan wahayi sanin ta fahimci musulunci tunda yana tare da ita wahayi ya zo masa kun ga ya aure ta ba tana musulma ba sannan akwai kissa ruqayya ya aure wa utuba dan abu jahal kuma mushriki ne utuba bai musulunta ba sannan kissa zainab ya aure wa abul as ibn rabi kuma shi ma ba musulmi bane ba a wannan lokaci domin kusan lokacin da yake musulunta manzo alaihi salam yace to ya sako masa kissa ma'ana zainab saboda haka ya sako zainab ta dawo ainihin madina bayan shekara hudu ya musulunta aka koma masa da ita wasu malamai suka ce ba a ma saki wani sabon daurin aure ba almuhim ya aurar da zainab ga abin nan abul as ibn rabi kun ga ba musulmi bane ba shi ma to sai suka ce to wannan abubuwan shine ma ta kaddamin zambika kuma manzon Allah ba kasdan yayi ba kuma ku sani cewa shi haramta aure tsakanin abinnan musulma da arne kusan haramtawa in ba manta ba shekara ta 6 ne bayan sulhu hudaybiya domin Fatimatu bintul Asad mata Abu Talib mahaifiyar sayyidina Ali ai ita tana daga cikin wanda suka musulunta a farko kun ga Abu Talib bai musulunta ba kuma ga Fatimatu bintul Asad matarsa musulma saboda haka sai bayan sulhu hudaybiya aka ja layi cewa to daga wannan lokaci duk wata mata wace take musulma mijinta ba ma guje to babu aure tsakanin su la kunna hillu lahum wala hum yahilluna lahu tun daga wannan lokaci ina fata an gane to yanzu in ka kalli wannan da Imam Sama'ani ya kawo mai laifin a ciki babu wani abin da zaka iya cewa laifi a ciki to sai dai ka kalli matsayin nubuwa kawai shine ainihin aka ambaci wannan wasu suka ce su laifukan da ake magana shine irin fadin Allah afallahu anka lima abinta lahu manzo alaihi salam mun sha fada bai san gaibin da Allah bai sanar da shi ba da za a tafi yakin Tabuka munafukai sun zo suka yi ta kawo uzurin ƙarya sai wani munafiki yazo ya ce ya ma'aikin Allah kaza 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 ai mun uzuri ai mun izini in zauna sai manzo Allah ya ce zauna suka din kawo uzurorin ƙarya to shine Allah sai ya ce afallahu anka wato ma wasu malaman tafsiri suka ce wannan ma'anar afallahu an kaman ka ce ba komai lima abinta lahu amma me yasa kai musu izini hatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin har ka gane su ai masu gaskiya kuma su wane ne wanda suke makaryata irin wato fifi namsukum Allahu mubdihi suka ce to irin wayannan su ne wayanda ake cewa Allah subhanahu wataala wato yayi masa afuwarsa kuma ainihin ya gafarta masa to wannan dai duk in ka duba kamar yadda malaman tafsiri suke cewa in ma mun tafi akan wanda suka ambace su saga'ir to wanda suke ne la yaqdahuna fi irdihi wala fi ismatihi ba za su taba yin suka a cikin ismar manzo alaihi salam ko kuma ainihin mutuncinsa ko darajarsa ba ina fata mun gane to Allah subhanahu wataala yake cewa mata akhara da kuma abin da ya zamo ya jinkirta to kaga wannan gabar ita ce kadai manzo alaihi salam an kebance shi da ita shi kadai aka kebanta da wannan ni da kai da mu duk ta karkare wanda zakai da ibada da istighfari da bin Allah to in ka ci nasara ka ci mataki na kololuwa a ce an gafarta ma abin da kai baya amma ban da na gaba ba za a yi ma alƙawarin na gaba ba yanzu dai tunda ka ta ƙarƙare ka bi Allah ka yi ibada kuma shi ma ban da almazalim ban da cuce-cuce da kai bayin Allah ka ci bashin wane baka biya ba ka danne haƙƙin wane ka yi ma wane burin-burin ka yi ma wane gadar zare ka yi ma wani shigo-shigo ba zurfi to duk wannan ba za a yafe maka ba sai in shi mutumin ka je ka roƙe shi ya yafe maka duk aya da hadisi da suke bayanin an gafarta wa mutum abubuwa gabaki ɗaya to ana nufin wanda suke kaba'ir tsakanin mutum da Allah subhanahu wataala banda mazalim da ke tsakanin bayin Allah da ainihin bawa wannan kuma sai idan su suka yafe to Allah subhanahu wataala yake cewa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara da kuma abin da ya zamo ya jinkirta ma'ana kenan gabaki ɗaya gaba da baya wa yutimma ni'matahu alayka kuma sannan Allah subhanahu wataala ya cika ni'imomin sa gare ka me ake nufi da cika ni'imomi wasu malamai suka ce ana nufin cika masa addini cif-cif kuma Allah subhanahu wataala ya rusuna masa duk wanda suka yi masa toma a da wanda duk suka yi masa turjiya to Allah subhanahu wataala ya lallasa masa su a gabansa wannan ba karamin ni'ima ba ce ku duba da aka bude makka manzo alaihi salam sai yake cewa man aghlaqa alayhi baytahu fa huwa amin ko man dakhala baytahu fa huwa amin wa man dakhala bayt abi sufyan fa huwa amin wa man dakhala fil haram fa huwa amin manzo abi zada wannan wanda ya shiga gidansa ya kulle ya aminta, wanda ya shiga gidan Abu Sufyan shi ma ya tsira, wanda ya shiga Ka'aba shi ma ya tsira. Su wa'ansan fa wanda suke turjiye ba za a shigo Makka ba a shekara biyu, yanzu su ne kowa yake gudu ya je Ka'aba don ya tsira, su ne suke gudu mutum ya shiga gida ya kulle. Wannan ne'ima ce ko ba ni'ima ba? Babban ni'ima ce. Wanda da ya zama ya daga maka ya tsa zai na kuce ma hanci, yanzu kuma shi yake cewa ya tuba ya tuba ya tuba, kaga wannan ni'ima ce. To Allah subhanahu wataala kuma yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Suka ce to wannan shine wato ainihin cikar ni'ima ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Malamai su ambaci abubuwa da yawa. Sannan Allah subhanahu wataala sai yake cewa وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da kai a bisa tafarki madaidaici. Nan shi magana ta al-hidaya, malamai sun ambaci bangarori. Akwai al-hidayatul amma, akwai al-khassa. Idan muka ce hidaya amma ita ce al-irshadu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa li kulli qaumin had wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, wa li ta hidayatu irshadin, wato shiriya ta ai maka wa'azi a nuna maka hanya madaidaiciya kaman yanda muke ta roko ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka nuna mana tafarki madaidaici kuma ka tabbatar da mu akai. Tabiyun ita ce hidayatu tawfiq, wato adatar da mutum ya karbi addini hannu bibiyu, to wannan shi ma nau'i ne na hidaya. To kuma dori akan wannan a tabbatar da kai iya rayuwa, ai ba kowane shiryayye bane ba yake karasawa akan shiriya. Zaka iya ganin mutum yau masha Allah abubuwa da kyau da kyau, yana bin addini, Allah ya kiyaye a samu zamewar kafa, kuma kaga kun ba shi ba, kaga wannan matsala ce. To anan malamai suka ce wa yahdiyaka siratan mustaqima, ya tabbatar da kai daren da kan akan tafarki madaidaici har zuwa ƙarshen rayuwa. To wannan shi ma tabbas ne Allah ya ba manzo alaihi salatu wassalam, ba ƙaramin matsayi bane ba, domin kowanne ne a rayuwa da yake raye akan musulunci, wallahi ba shi da tabbas da me zai karasa, ba shi da tabbas da me zai cika, sai dai kawai ka roki Allah gabdakatar, ka roki Allah subhanahu wataala wato ainihin dace. Kun ga ai daga cikin addu'o'in da muke ihdinas siratal mustaqim, malamai suka ce akwai hidayatun ila sirat, akwai hidayatun fis sirat. Hidaya ila sirat shine ya zamo Allah ya shiryar da mutum ya fahimci daidai, to wannan shine hidaya ila sirat. Shi kuma hidayatun fis sirat kana kan tafarkin, kuma Allah ya ƙara haska ma, ya ƙara shiryar da kai, ya ƙara buɗa maka ka fahimci abubuwa irin yadda suke. To wannan waya da sirratul mustaqima din daga cikin abinda malamai suka faɗa kenan. Ma'ana ana nufin manzo alaihi salatu wassalam Allah zai ƙara warware masa tafarki da fahimtarsa sama da abin da ya gabata ainihin a baya, saboda kun sani ilimin Allah shi kadai ya san shi. Allah ya ce wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, duk ilimin da Allah zai ba dan adam kowane iri ne, to dan tsugulutu ne aka babu. Kun ga ai kissan Khadir da Musa alaihi salatu wassalam, lokacin da suke cikin jirgin ruwa suna cikin tafiya tsuntsu ya hau kan gabar wannan abin da jirgin ruwa, sai ya tsatsage ruwa, dan tsuntsu ya tsatsaga da dan karamin bakin sa ya sama. Khadir yace ma Musa alaihi salam, yace da ilimi na da iliminka in an kwatanta su da ilimin Allah, to kamar dan abin da tsuntsun nan ya deba na wannan ruwan. Ka kuma ta fa teku ne gaba da baya dama da hagu, idan ka ba zai gano iyakarsa ba. Ai ko kofi aka ciko aka ce tsuntsu karami ya tsaga, mai rage a wannan kofin ballantana kuma teku, yace to ilimi na da na kayan kwanta da ilimin Allah kamar wannan misali. to saboda haka kenan ashe idan Allah ya fada wa manzo alaihi salam zai ƙara ilmantar da shi ya fada da masa ya sanar da shi abubuwa wannan abu ne wanda yake layu sagara ba za ka ga bakuntan wannan ko ainihin abin mamakin ba tunda Allah shi yake sanar da shi wannan shine abin da wasu daga cikin malamai suka ambata sannan wayansurakallahu nasran aziza kuma Allah subhanahu wataala ya taimake ka taimako wanda yake mabuwayi suka ce shine alghalibul ladhi la yughlab taimako wanda yake mai rinjayen da ba a iya rinjaya kuma manzo alaihi salatu wassalam Allah ya yi masa wannan a rayuwarsa daga cikin abin da manzo alaihi salam ya faɗa yake cewa wa nusirtu birru'bi masirata shaharin an taimake ni da saka tsoro da razani a cikin zukatan magauta tsawon tafiyar wata daya ma'ana manzo alaihi salam duk wata kasaitan sarkin arna na lokacinsa kisra ne ko kaisar ne ko ma wane ne in yaji labari an ga manzo alaihi salam da sahabbansa sun fuskanto nahiyarsa to tafiya ko ta kai ta wata guda zai shiga a cikin tsoro da razani wannan ba karamin taimako bane Allah ya manzo alaihi salam shi zai ce wa nusirtu an taimaka mun da wannan saka razanin shi kuma abokin gaba in ya soma tsorata da kai to wannan nisfi ne rabi ne na cin nasara duk wanda ka tsorata ya tsorata da kai to wannan kama ci nasara akan sa to manzo alaihi salatu wasalam Allah ya masa wannan inna Allah zai inda Allah ya ga dama da sai ce wayansurakallahu nasaran kawai a tsaya amma sai aka ce nasaran aziza al-aziz shine alladhi la yughlab wa la yuntasaru alayhi duk wanda ba za a iya cin nasara a kansa ba za a rinjaye shi ba shine al-aziz shi yasa daga cikin sunayen Allah al-qawiyul aziz Allah shine mai karfi kuma ainihin mabuwayi to Allah subhanahu wataala ya yi manzon Allah wannan tunda kamar yadda muka sha ambatawa yahudawa a wannan lokaci babu wanda suke da karfin tattali na makamai na kuɗi na duk abin da yake imkaniyatar rayuwa kamar su manzo alaihi salam haka ya same su a Madina wannan jinsi guda uku banu nadir banu qainuqa da kuma banu quraiza kowanne daga cikin wannan kashi daya zai iya ja da musulmi ya fafata da su to amma Allah subhanahu wataala ya kariya wa manzo Allah lagon wa'annan gabaki daya ku duba lokacin da mushrikan quraishawa suka gayyato kabilu kusan wajen kabila 12 aka haɗu wadda ba taba irin ta ba wanda aka zo gazwatul ahzab wanda a lokacin Allah da kansa ya ce wa zulzilu zilzalan shadida an girgiza wato ainihin sahabbai girgiza ba ta wasa ba an ji tsoro an shiga razani wanda ba a yi zaton cewa za a samu nasara ba wanda banu quraiza la'anannun Allah yadda suka fahimci cewa wannan fitar dango da quraishawa suka yi da kawayensu to sahabbai da manzo alaihi salam sun tashi daga aiki suka dauko takardar alƙawari da ake da manzon Allah suka yaga suka ce da su da manzon Allah ba alƙawari saboda me saboda wancan taron sun yi musu alƙawari in kun taimaka mana akan sa za mu ba ku sulusin dabinan Madina tunda Madina ita ce mai dabinai masu yawa a wannan lokaci saboda haka in mun gama da su za mu raba uku ba ku kashi daya to amma Allah subhanahu wataala ya lallasa masa su aka tarwatsa masa su waraddallahu alladhina kafaru bi ghaibihim lam yanalu khaira kaga wannan duk yana daga cikin wayansurakallahu nasran aziza sannan kamar yadda muka faɗa ku duba fatahu makka manzo alaihi salam su biyu suka fito daga makka ana neman a kawo su ko a raye ko a mace a matsayin raƙumi 200 to amma yanzu ga manzon Allah ya taho da mutane sama da 10,000 zaratan sojoji manzon Allah yana cewa ma za ta dunnuna anni fa'ilun bikum yau me kuke zato ainihin zan yi a kanku an takura masa alaihi salam an ci mutuncinsa an azabtar da sahabbansa an hana shi shigowa umara an yi to amma yanzu ga manzo Allah ya ci nasara yace ma za ta mannuna an ifa'ilun bikum yau me kuke zato zan yi akan ku qalu khairan suka ce ai mu ba abinda muke zato sai alkhairi suka ce akhun karim wa ibn akhin karim dan uwa mai daraja yazo sanya da mai daraja ne dan uwa mai daraja sai ce izhabu fa antum tulaqa ku je an yabe muku yake ne mai masallaci ya kike zato a ce an yi maka wannan sai ka ce to yanzu karanci a kwantar da kowa a masa bulala 100 wannan shine afuwar da za a yi muku ba a kashe kowa ba amma dai an zane shi ko ba a ce a dinga zana mutum bulala sai ya yi fitsari an gani kaga wannan abinda karanci za a yi kenan wanda ya ce a kawo ka ko a mace ko a raye kuma yanzu kai ka ci da zara a kansa in ba annabi ba wani ne zai wannan afuwar to kaga wannan Allah ya bashi nasaran aziza kuma har ma manzo alaihi salamu a dai daga tun daga yakin azza yace al yawma nuqatiluhum wa la yuqatilunana daga yau mu ne zamu yake su ba wanda zai sake yakar mu kuma hakan take har manzo Allah ya koma ga Allah subhanahu wataala kaga wani yana cikin me yana cikin nasaran aziza taimako wanda yake ainihin mabuwayi wanda daga wannan lokacin ba a sake samun ainihin wata nasara akan musulmi ba Allah ya samu dace anan ne tafsiri yace bismillahir rahmanir rahim inna fatana laka shine qadaina bi fatahi makkah mun yi hukunci da bude makka wa gairi hada wani tafil mustaqbal anan gaba an watan wato ainihin da karfi bi jihadika ta hanyar jihadinka fathan mubina budi wanda yake bayyananne yace bayyinan zahiran bayyananne wanda yake asarari li yaghfira laka Allahu domin Allah ya gafarta maka bi jihadika ta hanyar wannan jihadi naka wa galibatika da kuma wannan nasara da zaka samu alal kuffari akan wannan kafirai wa dukulihim fil islam da kuma shigar su a cikin addinin musulunci ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar abinda ya gabata na zunubanka da abinda ya jinkirta minu daga gare shi shine shi annabi tausayi yace fi nazarihim a cikin wato tunaninsu annaka ji'tahum wa kai ka zo musu bima ji'tahum bihi da abinda ka zo musu da shi min dinin jadidin na sabon addini wa zamamta alihatahum kuma ka zargi allolinsu wa da'awtahum ila tarkiha kuma ka kira yesu ya zo barin bautar wannan alloli wa tarkil adati aljahiliya da kuma barin al'adu na jahiliya azzamima wanda suke ababan zargi ila ibadati llahi ta'ala ya zo bautar Allah madaukaki wattamassuki bil akhlaqil hamida da kuma riko da dabi'u wanda suke ainihin ababan godiya ma'ana masu kyau fa fatahu makkata yaftahu uqulahum wato in kun fahimci abin da shi mai tafsiri yake nunawa anan kaman wannan abubuwan da manzo alaihi salam ya zo musu da shi wanda suka dauka sabon addini kuma an wautar da ainihin hankulan iyayensu kuma an nuna gumakansu ba abokan ba abun bauta bane wai kaman laifi ne to kaga wannan ba za su ba kiransa ai ko matar ku aula ba bal wannan wajibi ne ma daga cikin abin da Allah ya dora manzo alaihi salam ne na isar da sakon Allah to shine yake ta fatahu makka bude makka yaftahu uqulahum yana bude hankulansu li yafhamu alkhairat domin su fahimci alkhairai allati ji'tahum biha bazu tafsiri su kashe allati daya ta maimaito allati ji'tahum biha wacce kazo musu da ita ma'ana alkhairin da kazo musu da su wayubaddilu ma kanu yaf'alunahu bika kuma domin su canza abinda suke aikatawa tattare da kai fi ma madha a cikin abinda ya wuce baya min hayatihim na rayuwarsu ma'ana abinda suke maka na ba daidai ba to ya zama sun daina wannan fayubaddilu dhamma bil madhi ya zama sun musaya a zargi ya zama ainihin yabo wal karamati bir ridha sannan kuma wal karamati bir ridha sannan kuma ya zama sun yi abubuwa na karamci bir ridha wal mawadda wato ya zama sun yadda da kai kuma sun nuna kauna da soyayya gare ka wayuqaddiru qimataka kuma ya zama sun kaddara matsayinka sun girmama kimarka inda Allah ta'ala a wajen Allah subhanahu wataala wa indahum dama a wajen su haqqa qadariha gurgurdan matsayinta wayutimma Allahu kuma Allah ya cika bil fatihil madhkur ta hanyar wannan budi da aka ambata ya zama ya cika ni'matahu shine in'amuhu ni'man tarwasa alayka gare ka bi an qawwaka shine Allah ya karfafe ka hatta addaita ma awjabahu alayka har ya zama ka sauke nauyin da ya wajabta maka wayahdiyaka bihi kuma Allah ya shiryar da kai ta hanyar wannan budi dai siratan yace tariqan mustaqima tabarki madaidaici shine yusabbituka alai Allah ya tabbatar da kai akan wannan wa huwa dinul islam shine addinin musulunci wa mashtamala alaihi da kuma abin da ya tattaru akan sa minash shara'i na shari'o'i wal adabil hamida da kuma na dubba wanda suke ababan godiya wal akhlaqir rashida da kuma dabi'u wanda suke nuna shiriwa وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ بِهِ كُمَا أَلَّا يَتَيْمَكِيكَ تَهَنْيَ السَّاءِ نَصَرًا عَزِيزًا تَيْمُكُ وَنْدَيْكِ مَبُوَايِ ذَا إِذِّنْ مَا أَبُوْشِنْ وَأَتُعَيْنِ فِي مُبُوَايَ لَا ذِلَّ مَأَهُ وَنْدَ بَابُ وَنِكَسْ أَنْتِي تَرَدَشِيكُ ثم ذكر تعالى أسباب النصر سنة الله سبحانه وتعالى سيئا بتي سببانة النصر فقال سيئتي
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
الله سبحانه وتعالى دفعني أيك أنسى سوى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا توشي الله سبحانه وتعالى ده wannan tagomashi dai bayan daya ga manzon tsira alaihi salatu wasalam to kuma huwa alladhi anzala as-sakinata shine wanda ya saukar da natsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan domin su kara wani imani ma'a imanihim tare da imanin da suke da shi walillahi junudus samawati wal ard rundunonin sammai da na kasai ga baki dayansu na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah subhanahu wataala ya kasance mai zuzzurfan sani sannan mai tsagwaran hikima subhanahu wataala idan muka duba wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambata cewa wannan surata inna fatana laka fatahan mubina duk da mun fadi ajiya cewa an saukaro manzo alaihi salam wannan sura lokacin da ya juyo daga hudaybiya zai koma madina to amma akwai abin da ake kira asbabun nuzul sabubba da ake sauke ayoyi ko surori saboda su wasu malaman tafsiri suka ce fadin Allah a cikin suratul aqab da yake cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirun mubin Allah yake cewa ka fada masa cewa ma kuntu bid'an min ar-rusul ni ba ni ne farau a cikin manzanni ba an yi manzanni wanda suke kafina wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum kuma ni ban san abinda za a aikata tattare da ku ko tattare da ni ba mun yi tafsirin wannan aya a can baya to kun ga cewa wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum ban san abinda za a aikata tattare da ni ko tattare da ku ba kaman manzo alaihi salam ya nuna bai san a wani matsayi zai samu kansa ba kenan wannan shine zaka gani kaman a zahiri to sai munafikai suka ci gaba da farin ciki suna cewa to yanzu wanda shi kansa bai san matsayinsa ba bai san matsayin mabiyansa ba to akan me zamu shiga addinin sa shi ma bashi da tabbas ai shi ma bashi da tabbas to tunda bai da tabbas akan me zamu shiga addinin sa sai suka yi farin ciki da wannan to wasu malamai sai suka ce to shi yasa sai aka sauke masa wannan aya aka ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddam min dhanbika ma ta'akhkhar wato Allah subhanahu wataala yayi maka wannan budi yayi maka wannan tagomashi domin ainihin wannan falaloli kamar yadda muka ambata su to wannan abun sai ya zama ya fusata su munafukai da masu goya musu baya. To a wannan lokaci sai wasu daga cikin sahabbai suka ce ya mai aikin Allah, to yanzu wannan Allah ya zana tagomashin da ya maka, to mu kuma fa wani irin abubuwa ne mu ma za mu samu? To shine sai aka biyo wannan ayoyin da ita wannan ayar da mai biyo mata, wanda insha Allah ta'ala za mu karanta an nuna mun lokaci, za mu takaita a nan abinda muka yi daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lada abinda muka kuskure, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
barakatuh. Za su yi rikiyar gawa zuwa makamata, malam wasu mutanen suna rika gawa zuwa makamata sun bar gawa na.
To, tambayar sa gaba biyu ce, gaba farko a wajen sallah me ake fara kaiwa in za a tafi sujuda? Gwiwa za a fara kaiwa ko kuma hannaye za a fara kaiwa? Kuma yalzam kenan a wajen dagowa wani za a fara barowa? Akwai hadisi da ya nuna cewa kada ku tafi da wato gwiwoyinku a sallah kamar yadda raƙumi yake. To mahallin saɓanin shin wai shi raƙumi ina gwiwarsa take? Ƙafafuwan baya su ne gwiwoyinsa ko kuwa a waɗannan na ƙafafuwan gaba? Wannan hatta wanda suke ta'amuli da raƙumin sun saba akan wannan. To amma dai a dunkule abinda ya fi dacewa shi ne lokacin da za ka tafi sujuda ya zama hannayenka suka fara kaiwa, sannan gwiwoyinka. Idan za ka ɗago kuma ya zama gwiwa ta fara barin ƙasa, sannan hannaye. Wannan a dunkule kenan. Abu Ishaq al-Huwayni, ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi, ya yi dogon sharhi akan wannan, kusan ma littafi akan wannan hadisin. Ibn al-Qayyim da ya kawo shi a cikin Zadul Ma'ad, to malamai suka ambata cewa akwai an yi riwayan, wato riwaya maqaluba, akwai abin da ake nufa ake kira riwaya maqaluba, mana a akasa yadda ya kamata lafazi ya zo. To amma dai a dunkule kamar yadda na faɗa, hannu zai fara zuwa a sujuda, sannan gwiwa ta bi. Idan za a soma ɗagowa, gwiwa ta fara barowa, sannan ainihin hannu. Gaban tambayarsa ta biyu, ya ake raka gawa? Dan yana ganin cewa wasu suna shan gaban gawar, wasu kuma su tsaya bayanta. To malamai sun yi dogayen bayanai, to amma Imam al-Albani a cikin Ahkamul Janaiz, in ban manta ba, ya yi bayani cewa, ina jin ma kuma hadisin Anas ne ko wani daga cikin sahabbai, cewa manzo alaihi salatu wassalam idan zai raka gawa, idan a ƙasa zai tafi, to sai ya bi bayan gawar, idan kuma akan abun hawa ne, to sai ya gabace ta. Yace haka naga Abubakar da Umar ma suna yi. Kun ga a wancan lokaci galibi raƙumi, doki, alfadari ko jaki shi ake hawa. To wannan dai a dunkule shi ne sunna. Ma'ana yanzu akwai wanda za ka sa su raka akan motoci in wurin da nisa, to irin wannan sai su zamo su ne a gaba. Su akwai wanda suka zafafa, suke ganin cewa tun da an ce tashyiqul janaiz, raka gawa, to ai idan za ka yi rakiya kai ne baya wanda ake rakawa a gaba, to ai wannan ba dole ba ne. Tun da dai kila za ka iya ganin masu rakiya shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki, wasu na gaba wasu na baya, kuma da sunansu ƴan rakiya ko ba wanda za a ce ba rakiya ne ba. Saboda haka dai abinda na faɗa din shine abinda malamai mafi yawa suka tafi a kai, in kana ƙasa ka bi bayanta, in kana saman abin hawa ya zama a gaba kake. Allahu a'lam. Wannan ya daga cikin gangancin da matasa suke yi. wai sai ya ce wai yayi taimama ya tashi da janaba ya ga jami'i zai kubuce masa to shine sai ya taimama to sallar ka zero taimama ana yin ta ne idan aka ji tsoron fitar lokaci ba kubucewar jami'i ba alal misali mutum ya tashi daga bacci babu ruwa tattare da shi kuma ga janaba ko kuma ga ruwan amma akwai tsananin sanyin da in yi wanka zai cutu to yanzu akwai bukatar sai ya je ila tunda a shago yake in akwai wani mai shayi da yake dan dorawa da wuri-wuri ya je dan kara yar butarsa ta karfe ya dan yi dumi misali to kafin mai shayin ya abin da shi rana ta fito kuma duk inda zai samu ruwan abin zai wahala ko kuma kamar ne ce ba ma ruwa kwata-kwata in sai ya yi dogo tafiya to ya tabbatar kafin ya je inda ruwa yake rana ta fito to wannan kai aka ba dama ka yi taimama fitar lokaci ba kubucewar jami'i ba in ka kuskura ka ce ka yi taimama saboda janaba wai kada ka jami'i ya kubuce maka to sallar ka ba ta yi ba illa iyaka abinda malamai suka ce duk lokacin da mutum ya yi irin wannan abin da jahilci to kun ba za a ce sai ka je duk sallolin da kai kara masu ba yanzu ka nemi gafar Allah sai ka ja layi kuma wallahu alam ina ga irin wannan uzurorin da ake ba al'ummar da ta gabata da wahala ka ba al'ummar yanzu na farko abubuwa na dumama ruwa Allah ya ba mu su yanzu sama da abinda ake da shi a baya ga mama zubai irin dan food plus da mutum zai saka ko plus na shayi yanzu nawa kake kashewa kana sayan data ka samu dan plus dinka na shayi ka cika da ruwan dumi ko tsoron tsautsayi ka bi in ka tashi a wannan yanayi ga dan plus dinka komai sanyin da ake sai ka dan surka da yar buta ka je kai wankanka to amma yanzu waye zai tashi tsakani da Allah ya ce wai babu ruwan zafi ko babu ma ruwan gabaki daya ai tunda dai zaka je komai dare ka nemo katin waya to ya kamata komai dare kafin ka kwanta ka je ka nemo dan ruwa a buta kaka ajiye in lokacin sanyi ne ga dan plus dinka da dan ruwan dinka shikenan an wuce wurin Allah ya datar da mu ga alama ko matarsa bata da kiba to shi kuma yana son kiba to wai ya halatta ya siyo mata wasu ƴan ƙwayoyi ta sha don ta yi kiba domin shi dai wai duk iya abincin da zai bata ta ci ta ci ba ta yi kiba ba kuma shi yanzu ba shi da kudin ƙarin aure to abin da ya shafi a sha maganin rage kiba ko kare ko abin nan samar da kiba ma'ana mutum wanda jikinsa ya yi yawa ya sha wani abu da zai zama ya dan rame jikin ya ragu ko kuma mutumin da ya zamo kayo-kayo shi kuma ya sha ya zamo ya yi kiba malamai sun ce babu matsala in ya cika sharuɗa kamar haka shi abin da za a yi amfani da shi ya zamo ba najasa ba ne ba ba haramun ba ne ba abu na biyu ba zai bar baya da kura ba akwai abin da za ka iya sha ka yi amfani da shi kuma sai haifar maka da wata cuta a jiki to in yi cika waɗannan sharuɗan babu laifi don mai ƙiba ta masa yawa ya sha abin ya zama ƙiba ta ɗan sauka ko kuma wanda jikinsa ƙayo-ƙayo haka ko wanda matarsa haka kamar yadda shi ya faɗa to babu laifi in dai an tabbatar amma abin da ke ba shi shawara kada yayi abin da ka yi samu likitoci kwararru ya nemi shawarar su. Kila akwai wani nau'in abincin da in an samu ana cin za a yi kibar kuma lafiyayye shi bai san wannan ba. Eh, tabbas akwai wanda za ka ga suna ta cin abincin kuma ba lallai ba ne a ga kibar ta samu, saboda haka dai wannan shi ne abin da za a yi la'akari da shi.